أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بها كبر كمدسادها a wannan masallaci ne tarar albarka don ci gaba da karatun mu na rijalun wa nisa'un haula rasul sallallahu alaihi wa sallam wannan fa wa sa'd yusuf abu aziz rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisin mu na 97 a cikin karatun wannan littafi mun gama shakhsiyya ta 25 yau da iko Allah zamu tashi kan shakhsiyya ta 26 shine sabit bin ad-dahah yawmuna 29 ga watan Shawwal hijira daga Makka zuwa Madina 1445 wanda yi daidai da 8 ga watan Mayu a kalandar Bature 2023 malai yake cewa Sabit bin Dahhah wannan shine sahabun wanda zamu yi karatu a kan shi kuma kamar yanda kullum muke bayyanawa ba wai mu ji labarin su ba mu gani ya burge mu wane namiji ne wane yayi kaza wane a mu yi kokarin abinda suka aiwatar mu yi kokarin mu kamantacce ne da abinda suka yi a kullum muna hada skelin da za auna ayyukan su a gobe kiyama nafsu shay irin skelin dai da za dora nanu abinda muka aiwatar shine ubangiji zai sakanta mana da shi su ma abinda suka aiwatar shine ubangiji zai sakanta musu da shi ko ya riga ya sakanta musu da shi shine malam kamar yanda ya saba yake matashiya akan kowanne sahabi wanda ya ambata mana sunan shi ko zai mana karatu akan shi sai ya ne wata wani take wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su game ko kuma karan kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan sahabi ana mai take da sahabin da qaddama nafsuhu wa aqrada malahu lillahi ta'ala mutumin da bai bayar da kanshi kuma ya bai wa Allah ramce wanda zai girbi abinda ko za a mayar mai da abinda ya bada a gobe kiyama ai ubangiji kullun yana bayyana mana manzal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'if lahu adafan kathira wallahu yaqbidu wa yabsitu wa yabsuqu wa ilayhi turja'un waye zai bai wa Allah ramce ka gani ba wani mawadati wallahu huwal ghani wa antumul fuqara Allah shine karshen mawadati babu wani wanda yake da wadata wanda wadata ce ta kai wadata ubangiji shine yake arzaka kuma kuku ne matalauta in ya baka dan ya jarrabe ka ne in ya baka dan ya jarrabe ka ka bayo wa'inda aka bawa dukiyar ko wa'inda dalilin su aka baka dukiyar to wannan wanda ya baka dukiyar shi yake nema ka bashi ramci ba dan komi ba dan ya sakanta maka da mafi alkhairin abinda ka bashi a rayuwarka ta nan duniya shine baka gidan aljanna to shine malam nan ya kawo taken da aka yi wa wannan sahabi shine sahabin da ya bada kanshi dan Allah wanda ko ya bada kanshi ba abinda yake jira illa mutuwa na bada kaina ba dan komi ba dan dauki kalmar la ilaha illallah shi kuma a wannan lokacin ko ha a wannan lokacin duk wanda zai ce a ya bada kanshi dan dauki kalmar la ilaha illallah to ya shirya wa mutuwa gaba gari baya ga haka kuma mutumin da ya dauki dukiyar shi mafi soyuwar dukiyar shi ya bawa Allah ramci ba dan komi ba dan ya ribance ta a gobe kiyama zamu ga abin da yake kana tsankanin shi da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wurin bai wa Allah wannan ramtan kuma wannan ramtan da ya bada mu ma muna cikin wa'inda aka kiraye mu
mu dauki wannan rancen mu baiwa Ubangiji ba dan kunya dan goban mu tai kyau. Abinda ka bada kakkace a ai sai suwa ne suwa da su suke da dukiya ko mun kadan in shi in dai ka bawa Allah ramci a zuciyarka ka kudurce ramci ne ka baiwa Ubangiji wallahi tallahi Ubangiji sai ya lullumka maka abinda ka bada a gobe kiyama. Allah datar da mu ya sanya a hannayen mu ta ringa badawa abinda Ubangiji ya arzuta ta da shi.
Malik ya cewa man huwa, wane ne wannan sahabi? Ya ce haina na tahada ila siratihi na jiduhu, lokacin da za mu shiryar da kawunanmu ko mu shiryu a kan neman sanin wannan sahabin turuwa, zan mu bibi sirar shi za mu same shi. Shi shi ne min al'ansarin ladina awon nabiya sallallahu alaihi wasallama wa nasaru, yana ɗaya daga cikin sahabban da suka karɓi baƙuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wata daraja ta kai a ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a matsayin shi na baƙo, kai ka karɓi baƙuncin shi. Ka kaddara wani mutum ne wanda yake da muhimmanci a rayuwarka, a ce ya shigo gari ya zo a garin ma bai inda ya nema ya sabka in ba gidanka ba, ai kaga ai darajarka ta kai daraja. Ki cewa to yana ɗaya daga cikin waɗanda suka karɓi baƙuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya hijira daga garin Makka zuwa garin Madina. Kuma kowa ya san irin abin da ya wakana daga hutuwar manzon Allah ko daga shirye-shiryen hutuwar shi daga garin Makka har zuwa garin Madina, irin jarrabobi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da su, kuma irin horin ciki wanda ya huskance shi lokacin da ya gabato garin Madina. Yake cewa to yana ɗaya daga cikin waɗanda suka karɓi baƙuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya hijira daga garin Makka zuwa Madina. Baya da haka wa nasaru, yana ɗaya daga cikin waɗanda suka taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kullum muna magana akan taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamun manzon Allah ya rasu ya ce babu wani wanda yake da hannu a kanmu face he da muka meda mai hannun da ya mana. Duk wanda ya kyautata mana mu ma mun kyautata mai sama da abin da ya kyautata mana. Yace sai dai mutum daya wanda bamu san ba da me zamu kyautata mai, har yanzu duk irin kyautatawar da zamu mai bata kai ba abin da shi abin da ya kyautata mana da shi ba, shine Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi. Yake cewa to suna ɗaya daga cikin waɗanda suka taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Baya da haka wattaba'u nuran ladhi unzila ma, kuma suka bibi wannan hasken wanda aka sabkar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Menene alqur'ani? Kuma wannan alqur'ani mun sani babu komai a cikin shi illa shari'a, hudan wa shifa'un lima fi sudura, shari'a ce da waraka da duk abin da yake cikin zukatanmu na daga datti. Wannan mutanen, wannan bawan Allah Sabit bin Dhaha yana ɗaya daga cikin wanda suka bibi abin da aka sabkar mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi na daga shari'a, na daga umarni, na daga hukumce-hukumce. Kuma wannan shine abin da ake nema a gare mu, duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi mu rike shi da hannu biyu mu aiki da shi. Wannan shine man yuti'ir rasul faqad ata Allah, duk wanda yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya akan abin da ya umurce shi da shi, to tabbas yayi wa mahalicin shi biyayya. Kuma wannan shine umurnin da aka yi mana. Yake cewa baya da haka wa najiduhu tilmizan nabigan fi madrasatin nubuwa, za mu same shi almajiri ne wanda ya bubbugu a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda babu wata makaranta mafi alkhairi kamar makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ilimi ne wa'inda suka zamna a gaban shi suka samu daga tushe, ilimi ne kai tsaye daga mala'ika daga baitul ma'mur zuwa mala'ika jibril zuwa muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ba wani abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ya furta illa wahayi ne daga gun Ubangijin shi, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha, babu wani furci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zai ya akan san zuciyar shi, duk abin da zai ya furta to wannan wahayi ne daga gun Ubangijin shi. To wannan Thabit bin Dhaha yana ɗaya daga cikin almajiran da suka zamana suka kwankwaɗi ilimi daga bakin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa baya da haka wa farisan shuja'an yahudul gamarat, mahayin doki ne. Idan an ce wani farisi ne mahayin doki ne, to jarumtar shi ta kai jarumta, ba kowa ba yake iya tuka dokin ba, ba kowa yake iya hawa doki ba ya zame takobi ba ya yaki da ita ba. Wannan yana ɗaya daga cikin manqaba ko fadala wadda ba kowa ba a cikin sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya same ta ba. Ai muna bayani akan yakin Badar, dukan aya dokin dukan su guda nawa ne, 13 ne ko kuma ƙasa da haka. yana ɗaya daga cikin mahaya doki kuma sadaukai idan sun kama takobi ko idan sun kuza za su yaki abukan adawa to tabbas ana tabbatar da sadaukan takarsu yahudul gamarat dukkan wani rumutsi dukkan wani inda ba a shiga ko a ce a abukan adawa sun yi bari gadan hanya to shi wa'in yazo kurum kutsawa yake yi sai ya cimma gurinsa yake cewa wa yaqtahimul manaya kuma mutun ne wanda kullun ne ma yake ya kutsa kullun ne ma yake ya samu mutuwa wannan kuma mutuwa bicece game da musulmi idan ya huta fagen yaki shine shahada wal hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adhabin min indihi aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum min inna ma'akum mutarabbisuna kullun duk lokacin da musulmi zai tahi ya kama ta gobi ya ce zai jihadi to ayan bi ne ko imma shahadatu wa imma nasr ko a samu shahada ubangiji ya maka gatan da ba wanda za a yi wa gata a gun shi kamar kai ko kuma ya kasance ka samu nasara ka dawo gida da ganima ko mun sani wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun kada ka taba tunanin wai wanda ya huta fagen yaki ya fafata dan daukar kalmar la ilaha illallah a kashe shi kace yayi asara a'a yake ce bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun suna nan rayayyu a gun ubangiji su kuma ana arsta su kamar yanda muka karanta a baya Ja'far babba ko dan uwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abokin wasan shi ai mun yi bayani akan ga abinda ya gani ko ga irin tagomashi da ubangiji ya me bayan mutuwar shi aka sanya ran shi a cikin tsuntsu tsuntsun nan yana tashi a cikin gidan aljanna yana dira akan kowace bishiya wanda ya ga dama ya tsatsage abinda ya ga dama har yake gurata yake cewa ubangiji aka ce me baban Jabir Abdullah baban Jabir Abdullahi shi ma lokacin da bayan mutuwar shi aka ce mai gurati abinda yake so yace a sake mu kashe shi a sake mayar da shi duniya a sake kashe shi yayin irin wannan mutuwar yace ba abinda yake gurata sama da haka aka ce mai a'a ai idan ka zo ba komawa yace to a bawa wanda suke bayan labari abinda muka samu ani duk lokacin da zaka shi irin tagomashi da ubangiji yayi wa irin wannan mutanen to kai ma zaka ringa guratar da Allah ya datar da kai da irin wannan mutuwa sai dai kai to shi imani sa'atan wa sa'atan idan kana cikin wani yanayi idan aka ce kai irin wannan mutuwa ce aka yi a wannan da mu ba yanzu ba dai mu shirya ba wani sa'in ranka zaka ji ta bada kurum ba abin da kake so illa kurum ka koma gun ubangijinka haka Hanzala da yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hoshe da kuka yake cewa an ya ku manzo Allah ba muna cikin wanda ake kira mu da hukai ba yace ya akai Hanzala yake cewa idan muka zo gun ka muka zamuna kana karanta mana abinda aka samkar maka da gun ubangiji kana magana sai mu ji imani ya cika 100% a cikin zukatan mu mi ta kuka yace kuma daga mun huce daga gonka mun kama hanyar gidajen mu mun isa mun hade da iyallan mu kurum mun mance da duk abin da akai a can kurum rayuwar duniyar muke so yake cewa Hanzala ka kadamar da kanka al-imanu sa'atan wa sa'a imani lokaci lokaci ne wani lokacin zaka ji kurum ba abin da kurum ubangijin kake so ba abin da kake hanga illa ya zai ka samu gidan aljanna ummi aka karanta maka na daga aya zaka hararo ma'ana ta zaka ga hawaye suna ta zuba wani lokacin kuma ummi za a kawo in guduma za a kawo ana karanta maka Qur'ani ba kai ba jin wani tasirin shi a cikin zuciyarka Allah datar da mu ya kara mana imani yake cewa baya da haka wa yujabu al-akhta' dukkan wani hadarurruka suna amsa kiran shi kurum ne ma ake yi ya za a yi a samu mutuwar shahada kamar yadda muka karanta a baya na wannan yaron Umair bin Abi Waqas lokacin da ya huto yana kuka yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bar shi manan ya tahi a yakin Badar tare da shi kuma Allah ya kaddara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbe shi aka ce aka yi yakin Badar da shi ya yi mutuwar shahada wannan mutane ne wanda ba abin da suke nema illa ya za a yi su kawo gudun wasu a cikin wannan addinin ya za a yi su mutuwar shahada baya da haka malam yace wai wajibu shada'it dukkan wa'ansu kumtace ko dukkan wani abu wanda yake mai tsanani kokari yake ya muwajahance shi in dai da kwai lada a cikin shi ai mun sani harkon da'awa yanda addinin nan ya fara hatta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo garin Madina ya hadu da tsungume-tsungume kala-kala amma dai duka mi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke so suna so su yi abin da za su haranta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ran shi su yi bada iya gudunmuwa a cikin wannan addinin su ba wannan addinin kariya yake cewa wa yusari'ul makare kuma yana kokarin ya dakile kanshi a dukkan wani abu wanda yake mummuna duk abin da zai kai zuwa ga sabon ubangiji duk abin da zai kai ya bata tsankanin shi da ubangiji yana kokarin ya mida shi gehe da ya abin da ubangiji ya umurce shi kuma wannan abu ne wanda yake wajibi akan kowa da kowa yake cewa wa ila janibi hada baya da haka an bayyana maka irin halayyar shi na ya za a yi shi gurin shi ya bada gudunmuwa a cikin wannan addinin ya za a yi ya samu mutuwa ta shahada wurin dauka kalmar la ilaha illallah yake cewa baya da irin haka bangaren rayuwa ta yau da gobe yake cewa yusari wa ila ihasatil malhufa duk wani wanda zuciyar shi ta riga ta karaya tattalin arzikin shi ya karye ko aka mai rishi ko ya shiga cikin halin haulai to wannan shi Thabit bin Dhaha yana kokarin ya bada gudunmuwar shi ya kawo agalin shi akan wannan mutum kuma wannan shine abinda addinin musulunci yake karantar da mu duk lokacin da kake tarar dan uwanka ya shiga cikin wani kumci zuciyar shi ta karaya rishi ne ya rasa ko kuma a wani abu ne yake nema bai samu ba to kai kokari ka zo ka jajanta mai inda abinda zaka iya tallafa mai da shi kai kokari ka tallafa mai da shi duka wannan yana cikin nau'ika na taimako yana cikin nau'ika na ta'awunu alal birri wat taqwa yake cewa wa najdatil mazlum kuma duk lokacin da za a ce an zalunci wani to Thabit yana kokarin ya kawo gudun washi ya dauke wannan zaluncin da aka yi wa wanda bai da karhin ya rama akan zaluncin da aka yi mai ko wanda bai da karhin ya amshi haƙƙin shi akan zaluncin da aka yi mai yake cewa wa muwasatil mahzun kuma yana nema ya cudanya ko yana nema ya kawo gudun washi akan wanda yake cikin bakin ciki ita kuma wannan rayuwar da amma ba ta gushewa da bakin ciki ba kullum ba za ka samu ranka ba a yanda kake so ba haka ubangiji ya bayyana mana wa nablukum bisharri wal khair fitba fitna wa ilayna turja'un haka yake bayyana mana a cikin suratul baqara wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika 'alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun wannan haka rayuwa ta gada ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun bai yiwa ne kace kai imani da Allah kuma ubangiji ba zai jarrabe ka ba in ya kai sai an jarrabe ka sai dai kurum jarrabawar da zata zo ta same ka wogo kowa gulgudin imanin shi idan ya kasance imanin ka ya hinawa ne to jarrabawar ka zata zo sama da tawani kuma banza Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda hadisin da Imam Tirmidhi yana daya daga cikin inda suka wutar da shi yake bayyanawa yake cewa idan ya kasance imanin shi kale kale ne to za a jarrabe shi daidai gulgudin imanin shi yake cewa mummuni ba zai gushe ba ubangiji yana jarraba shi wata rana ka tashi ka rasa kaza wata rana kana so baka samu ba wata rana ka tashi da ciwon kai wata rana da kaza wata rana da kaza wata rana da damuwa ta iyali yake cewa har sai ka waye gari kana tattagi a saman doran kasa babu wani zunubi a tare da kai wannan gata ne wanda ubangiji yake yi wa inda suka yi imani Allah datar da mu da cin jarrabawa karamar ta ko babbar ta wanda ubangiji zai yi mana kuma kada Allah ya jarrabe mu da abin da bama iya ba kada Allah ya jarrabe mu da abin da zai hutar mana da imanin mu ya kai mu ringa mummuna muzanta zato akan ubangijin mu Allah kiyaye yake cewa wa fawqa hadha kullah bayan dukkan wannan abubuwan da muka zanu cikin wa'annan halayya na wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama يقف في الذؤابة العليا من حب الله ورسوله ينا تسيوا اكن سهو نغبا غبا اذا انتي الذؤابة شيني ابن دا يكي مفي دوكاكا اغنوا او اتكين سويه الله دا منزلش شكوما ديكا رايوا مي مالا يكي تيوا لو كان حبك صادقا لا عطاعتا ان المحب لمن يحب مطيعو دو وند ذاك تي كناسو in dai da gaske kake kana son shin to tabbas sai ka mai biyayya shi da amma duk wanda yace yana so to tilasa ka yi wa masoyinka biyayya shi sanya wani sa'in zaka gani wani Allah ya jarrabe shi da soyayya soyayyar zata bar shi akan turba ta gaskiya turba ta addinin musulunci to in dai kana kirda da kana cewa a'a kai kana son Allah da manzon shi to wajibi ne ka yi wa Allah da manzon shi da'a
shi kuma da'a game da yiwa Allah da manzanshi shi shine kalkashin hadisi ɗaya tilo wanda yake bayyana ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu wa ma nahaytukum anhu fashanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu duk abinda za a ce wani an hane ka kalkashin nafsi na shari'a na alqur'ani ko na sunna to kai kokari katsan kan misance shi abinda aka ce mai ka zo da shi to kai kokari ka kirdadi iya gulgudai iyawarka ka zo da shi abinda baka iyawa kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha bai wa ce abinda wani yake yi a ce ni ma tilas sai na yi shi a'a abinda kaga zaka iya kai kokari ka zo da shi daidai gulgudu to shine yake cewa idan aka yi hirar soyayya ta Allah da manzon shi to Thabit bin Daha sune ɗan level na farko sune ɗan mataki na farko Allah ba mu gamshin su Allah ƙara mana san Allah da manzon shi yake cewa yasta'zibu nida al-jihad duk lokacin da za a yi kururuwa ta ahuto jihadi to shi yana jin ɗanɗanon zaƙinta idan an ce al-azam shi shine duk abin da zaka kwankwada a bakinka ka ji ɗanɗanon shi kaji dandanan shi yake cewa to lokacin da za a yi kira a huto jihadi to shi yana shin dandanan irin wannan kira ba wai inda ba za a ce ba a'a ku huto a lokacin nan za su ce a'a mu fada mun san haka ne ho wallahi tallahi da mun nema ba to su lokacin da za a ce a huto a yaki to yana jin dandanan wannan kira na yaki yake cewa wa yastamri'u mashaqal qital kuma yana jin dandanan wahalhalu na yaƙi wanda ake huta a fafata idan an ce an huto yaƙi to dukkan wata wahala to shi abin daɗi ne a gare shi saboda ya san dan waye yake yi ai shi sanya ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun huto a yaƙin Badar abin da ya wakana sun ce wannan shine dalilin bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an huto ana shirye sahu da dan dabinan shi a hannun shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake karanta wannan ayat da yake cikin suratu al-imran wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-sama'i wal ard uijjat lil ladina amanu billahi wa rasulihi ba ita ba da kai waccan ta al-imran sabiqu ila magfiratin min rabbikum وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماوات والارض عده للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين لوكتين ده منزا الله صلى الله عليه وسلم يا كرنت wannan aya ya fara dan dabiran shi ya ci rabi dan rabin a hannun shi suke cewa to manzo Allah aljannat da za a ba mu ardha ka ardis samai wal ard buhadinta kaman hadin sama da kasa ba wanda ya san iya tsankanin abin da yake fadin sama da ƙasa kalla shekara 50 kamun ka isa can tsankanin sama ta farko zuwa sama ta biyu ka gani koda dauke ta shekara 50 kai koda da jirgi za a ce a tada a yi shekara 50 ka san ba kalan bane ba to aljanna ka kai dai lakka ya gani bata lokaci ne a ce a ci dayan barin da binan nan yumi ake nema in ba shahada ba duk wanda ya san abin da zai samu a gun ubangiji wallahi tallahi da dai rana bai kasa a guyuwa akan hado shi da ubangiji shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana duk wanda yake so ya hadu da ubangiji a haballahu liqa'a shi ma Allah yana so ya hadu da shi kuma duk wanda yake kyamatar haduwa da Allah to shi ma Allah yana kyamatar haduwa da shi Aisha take cewa waye yake son mutuwa ya manzo Allah yace a shine lokacin da ubangiji yake ba mu labari ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun la khawfun alaihim babu wani tsoro a tare da su na abin da za su tar a gun ubangijin su saboda da mu ga sanin mala'iku ne bidul wujuh masu hararun muska sun riga sun sabka yana kallon su amma dai ku ba ku ganin su sun sabka suna mai albishir la khawfun alaihim babu damuwa babu tsoro a abin da zaka tarba a gun ubangijinka wallahu yahzanun kuma babu wani bakin ciki a wannan bayar da kabari iyallanka an riga an dauki an jibinta al'amurran su Allah zai shiga cikin al'amurran su ko ba wani abin da yake illa ubangiji ya shiga cikin duk wanda ubangiji ya shiga cikin al'amurran shi to Allah ya isar miki ba wata damuwa ba wani tashin hankali amma dai ka ce a'a wani zaka baro wani dan adam zaka baro al'amarin iyallanka wallahi tallahi ka shiga cikin hasara ka shiga cikin damuwa saboda har abada baka gaba abin da kake son ba Allah kiyaye mu to shine yake bayyana mana saboda ya san abin da zai hadu da shi a gun Ubangiji, to yana jin dadin wahalhalun da yake samu a cikin fagen yaki, a cikin wurin yaki. Shi sun ga zaka ga samun wani cikin zufa a cikin irin wannan ranar da ake yi, amma yana kalkashin rana, yana ta kanikancin shi, hankalin shi kwance, ko yana ta leburancin shi, hankalin shi kwance, bai damu ba. Me yake hanga? Dan abin da zai samu in ya gama aikin shi, ai ba damuwa. To haka su ma sun san abin da za su samu a gun Ubangijin su, sai sun ya ba su da wata damuwa. Dukkan wata wahala dadinta yake ji a cikin yaki. Yake cewa wa yashmu ra'ihatal janna tahta zilalis suyuf, kuma yana jin kamshin aljanna kalkashin inuwar takobi. An zare kurun fafatawa ake yi, ba abin da yake hanga illa aljannan nan da aka yi mana alkawari, ardu haka ardis sama'i wal ard, wanda manzo Allah yake bayyana mana. Yake cewa gidanmu a cikin gidan aljanna, yake cewa za an yi shi ne da al-lu'lu'ul mujawwal, diyaman wanda aka kwarkware take shi, yura zahiruhu min batinihi wa batinuhu min zahiruhu, ana ganin abinda kana waje, kana hangen abinda yake ciki, kuma kana ciki kana ganin abinda yake waje. Wannan sai Allah ya kai mu. Babu wata maciyar wadda take da tsada a rayuwar mu ta nan duniya sama da diyaman din nan. To kuma gida ne za a yi maka, sai a kurkure cikin shi a yi maka, a ce wannan naka ne. Wani sa'in ummu ta in yana karanta ayoyi wanda suke mana bayani akan gidan aljanna, kurum sai ka shi a cikin zuciyarka kamar ka tashi kai kamar ma Ubangiji ya aiko da mai daukar rannan a dauka a take, in dai an shiga gidan aljannan nan, wallahi tun nan rayuwarmu ta barza, tun rayuwarmu ta cikin kabari za a ringa maka sogunta na cikin gidan aljanna. Allah ya datar da mu, Allah sa mu mutuwa da imani, Allah ka nesantar da mu da hisabi, Ubangiji ka sanya mu cikin waɗanda za a musu laifa sai kalkashin inuwa larashi. A ƙarasa a ja gaba sabu manzan Allah mu shiga gidan aljanna. Wa tufu alaihim wulidanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in. Can yake bayyana mana masalin jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asinin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharu min khamrin lazzatin lisharibin wa anharu min 'asalin musaffa ولهم فيها من كل الثمرات كشن دادي كل الثمرات دكان وني ايي ايتاتي ومغفرة من ربهم. الله داتر داو الله كاي ملاحيا مالي يكي تيوا ومن مظاهر حبه له حبه لله. Yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna mana tabbacin soyayyar Sabit bin Dahha game da Ubangijin shi. In an ce Allah, to sai dai a fille kawunan su. In dai Ubangiji ya yi umarni, to ba abin da zai hana sai mun aikata abin da Ubangijin ya umarce mu da shi. Shi ne malam ya kawo mana wani asar ko hadisi ne wanda Ibn Mas'ud ya kawo, yake cewa مروه ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. عبد الله بن مسعود yake cewa lokacin da Ubangiji ya sabkar da wannan aya ta 245 a cikin suratul baqara, yake cewa Ubangiji yake cewa wane ne zai baiwa Allah ramci? Ai mun san menene ramci, ka bada lokacin da aka samu a mayar maka. Kaga da dai yana ɗaya daga cikin abin da malaman fiqh suke bayyanawa, ba wata sadaka wadda kullun ka kwanta ka tashi kana rayuwa kuma ana sa maka lada kamar bashi, kai kai da ka bada kai agaji wanda ka baiwa a duk lokacin da zai yi amfani, daga lokacin da ka bashi har lokacin da zai mayar maka, a cikin sadaka kake, a cikin lada kake, ka taimake shi, ka agazawa rayuwar shi, kai imtisali da al'amr bil ma'ruf, sai dai kuma kai to abinda ya kai yanzu ka bada, in dawowar da abinda ka bada ya kasance tashin hankali. Shi kuma wanda ka baiwa yana ɗaya daga cikin zimma ta Ubangiji. Shi ne bayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mutane guda uku haƙƙi ne akan Allah, Allah ya taimake su. Kaga wanda aka ce Ubangiji yana tare da shi, kuma haƙƙi ne a kan shi, haƙƙi ne game da Ubangiji ya taimake shi, yake cewa daga cikinsu wannan mutane guda uku, yake cewa mutumin da ya amshi bashi yana neman yaya za a yi mayar da bashin nan. Wallahi tallahi haƙi ne akan Ubangiji ya taimaki wannan mutumin ya mayar da bashin nan. Amma dai da zaran ka amsa, bari to magadi sai magadi wanda zai mayar mai, to wallahi tallahi ka tabbata ka nada wa kanka musiba, iya musiba daga rayuwarka ta duniya har zuwa ta gobe kiyama. Da za a ce biye daya ka mayar da ita a gobe kiyama, wallahi tallahi an taya ka tsaye. Ba biyan ba za a amsa ba, ladan ka za a dauka. Ka san wata irin ibada mai tsada wanda kai za a dauka a maida maka, za a dauka a sanya ma, a sanya wa wannan mutumin. Hasara ce ba karama ba. Duzaran za ka amshi bashi, kana da niyya ka mayar wa mutum, wallahi tallahi Ubangijinka sai ya taimake ka, ka maida wa wannan mutumin. Shi kuma wanda ya bada bashin, da zaran ya bada, wallahi ya fara ganin budi a cikin al'amuran shi. Dan an ce ba a maido min kan mayata da kai, kan mayata da hankalin shi, wallahi cikin lada yake. Kuma Ubangiji zai mai budi ta dalilin ya taimaka wa dan uwan shi. Isin ya wani yahi guratun ya bada dukiya bashi akan ya bada ta fi sabilillahi. Lokacin da wancan in ya waiwayi ya maido mai sai ya ce wani to na baka fi sabilillahi. Kaga mi, kaga riba biyu. Da zimmar bashi Ubangiji duk lokacin da wannan mutumin yake tattaki yana kokarin ya mayar maka, kai kana cikin lada. Ko idan ya maido wani rike an tahiya dan ja wani abu da ita Allah Allah a sa mutukin addu'a. Gani kuma Ubangiji ya baka kuma ladan mi, ladan sadaka da gaba da Allah da tar da mu. Yake cewa to lokacin da Ubangiji ya sabkar da wannan ayar, wane ne zai baiwa Allah ramce? Ramce wanda yake kyakkyawa. Ramce ba wai wanda ba zaka bada kana kirda da wani abu daban, ko dan a ce ka bada ko kuma wani abu makamancin haka. Yake cewa wa zai bada ramce? Ramce wanda yake kyakkyawa. Allah ya lullubka mai abin da ya bada dan shi. Kala abu da dahta Sabit sai yake cewa ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, awa inna Allah ta'ala yuridu minna al-qard, shin Allah madaukakin sarki yana neman mu bashi rabuce? Abin ya ji shi wani bambara kai, ya za a yi wanda yake ba mu yace a bashi rabuce? Kala na'am ya abad dahta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kwarai kwa Allah yana bukatun mu bashi rabuce. Kala arini yadak, ya ce ya manzo Allah ba na hannunka manan ko in ga hannunka? Kala fanawalahu, sai yake cewa Abdullahi bin Mas'ud, sai yake cewa manzo Allah sai ya miƙa wa Abu Dahda hannun shi. Kala sai yake cewa fa inni akaratu Allah ha'itan fiha 600 nakhla, yake cewa manzo Allah ka shaida na bai wa Allah ramcen gonata ko garkata wanda a cikinta da kwai uwan dabino guda 600, wadda bino guda 600 ton nono da bino za ta bada. Dukiya ce ba karama ba. Yake cewa to ka shaida manzo Allah na bai wa Allah ramcin gonata wadda a cikinta da kwai ƴaƴan da bino ko wadda bino guda 600. Sun ma ja'a yamshi hatta ata al-ha'ita wa ummu ad-dahda fiha wa iya fihi wa iyalihi wa iyalo. Yake cewa sai ya bigi gaban shi, sai ya huta daga gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kama hanyar gidan shi, ya kama hanyar wannan garkar tashi. A wannan garkar da kwai matar shi, da kwai iyalin shi, ƴaƴan shi. Fanadaha, sai ya kirayi matar shi, yace ya ummat dahda, yake uwar dahda. Qalat labbaika, sai take cewa ina amsa kira, ya kai masoyina, ya kai mai gida. Qala, sai yace ukhriji qad aqaratuhu rabbi azza wa jalla, yake cewa ki huta ki gama komatsanki, ki huta daga wannan garka saboda na bai wa Allah ramce Ubangijin mu madaukakin sarki, na bashi ramcen wannan garkartawa kai tsaye, ba wani notice a ce a bari in shirya ko kuma kurum huta tattara naki ya naki mu huta mu bar wannan garka. Wannan riwaya ta Abdullahi bin Mas'uda. Qala Zaid bin Aslam yake cewa lamma nazala, lokacin da Ubangiji ya sabkar da wannan ayar, man zallabi yuqridu Allah qardan hasana, wane ne zai bai wa Allah ramce wanda yake kyakkyawa? Qala Abu Dahda yake cewa fidaka abi wa ummi ya Rasulullah,
na bada ma'aihiyata na bada ma'aihina akan fanshe ka ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan kuma ita ce tsantsar soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Zaka bada kanka, zaka bada ma'aihiyarka, zaka bada ma'aihinka, zaka bada ƴaƴanka, zaka bada matar, zaka bada duk wani abu wanda yake mafi tsada a gare ka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kai akan mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai dai aka sheka. Wannan ita ce soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Umar ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, na waye gari ba wani wanda na hiso sama da kai na in ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Manzon Allah abun mamaki, abun ya lullube shi da mamaki, yace har yanzu Umar, har yanzu, har yanzu. Yake cewa manzon Allah, na bada komai na, hakaran kai na, har duk abu wanda nake so sama da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yake cewa al'ana ya Umar, al'ana ya, yanzu ne imanin kai cika, yanzu ne imanin kai cika. Duk wani wanda yake kiran soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to ku ce me yayi kokari ya sake caza zacciye shi, ya ji shin yana iya bada komai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan ya tabbatar yana iya bada komai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to wannan yake bada lamarin zayin komai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi kuma komai da zaka yi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zaka mai biyayya sau da kawa, abin da ya umarce ka ka zo da shi daidai gurguru, abin da ya nahaye ka ziyane ka zaka nisance shi kaza 100%. Babu zancen kyakyage, babu zancen bid'a, babu zancen kaza, babu zancen kaza. Duk abin da aka ce wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to zaka bi ta sau da kafa. Wannan ita ce soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In dai soyayya da gaske ne, to biyayya ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa inna Allah yastaqriduna wa huwa ghaniyun 'anil qard. Shin mahalicin mu Ubangiji yana neman mu bashi, bashi kuma alhalin shi mawadaci ne akan wannan bashin? Wallahu huwa al-ghaniy wa antumul fuqara. Allah shine mawadaci ku kuma matalauta kuke. Waye yake badawa in ba Allah ba? Wallahu huwa wa inna Allah huwa ar-razzaqu zul quwwati al-matin. Allah shine mai arzikawa, kuma shine mabuwaye, shine mai karfi, shine mai badawa, shine mai kyauta, shine mai kaza, shine mai kaza. Duk abin da zai baka ba wani abu wanda zai rage a cikin mulkin shi. Kamar misalin a sanya allura ne a cikin teku a huddota, da kai wani abu wanda za ta tsama, da kai wani abu wanda za ta rage a kan tekun, ba wani abu wanda za ta rage a kan tekun nan. To haka yalwar Ubangiji, haka arzikin Ubangiji yake. To amma dai gashi nan yana cewa mi mu bashi ramce, shine Abu Dahda yake cewa shin wai Ubangiji yana nema mu bashi ramce, alhalin kuma shi Ubangijin nan shine mawadaci akan wannan ramcen, kuma shine mai bada abin da za a bada ramcen. Qala na'am yuridu an yudkhilakumul jannata bihi. Manzo Allah yace kwarai kwa, yace ba dan komai ba Ubangiji yake nema ku bashi wannan ramcen dan ya sanya ku aljanna, Allah albarkatin wannan ramcen da kuka bada. Ba kowace rai bace ba da dukiya wa take iya ɗauka ta bada dan Allah ba. Can ya za mu gani a sautari da yawa Ubangiji idan ya tashi mana bayani a cikin Alƙur'ani, za ka gani yana maka bayani a kan ku ba da dukiyoyinku kamin ku ba da ranku. Wani yana iya ɗaukar ranshi ya bada dan ɗaukar kalmar la ilaha illallah, amma dai dukiyar nan idan an ce a bada, waswasin yake yi mai yawa. Shine Ubangiji yake bayyana mana infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ku yi jihadi da dukiyoyinku sannan ku kawo kawunan ku bada. Shi sanya inda su Abubakar suka shiga gaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, inda su Usman su Umar suka shiga gaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, daga an kada ganga a kawo, to wasu zuwa wasu ke wasu kwaso duk abin da gare su su bada. Shi sanya takaddamar da ta shiga tsankanin masu kuɗi da matalauta a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka zo suka ce da zahaba ahlukum sun fi kuto. Masu kuɗin nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun mana fintin kau sun shiga gaban mu. Sallar dai da aka ce dai mi dai guda biyar muna yi, nafilar da aka ce mi ma kokarin muke irin yadda muke yi haka suke yi. Duk abin da aka ce mi na tsawuyi na farilla, abin da muke yi shine suke aikatawa. Kuma sai dai Ubangiji ya musu fadala, ya tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Fadalar da Ubangiji ya musu, ya ba su dukiyar nan, gashi nan Ubangiji suna sadaka da shi, suna ba mu su ba mu mace,
ai kaza ai kaza ai kaza ubangiji al'amari a dai diba ba da wani al'amari
shine ubai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa
aw laysa qad ja'ala Allah lakum mata tasaddaquna bi aw kama qala
shin ubangiji bai sanya muku abinda kun ba za ku ringa sarka da shi ba yake cewa ku tai ku ringa kabbara ku ringa tasbihi kuna tahmidi subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ku bakkar ko biye idan kai sai a baka nada shi da yake cewa baya da haka sai suka dawo suka ce wa wani fa wani dan kuda ya bala musu fa abinda manzon Allah muka yi kai kuma sun ma sana yake cewa zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan fadala ce wanda ubangiji yake baiwa wanda ya ga dama ki sanya kullum muke fatan ubangiji ya hada mana guda biyun ya bamu fadala kacicen kacicen duk abinda ake yi kai ma kai kokari kai kuma duk abinda wani zai yi mai halin kai ma kai kokari kai Allah ya tabbata to shi ne yake bayyana mana yake cewa wannan abin da zaka bada na ramcan shi zai maka lamarin shiga gidan aljanna alhurma albarkacin wannan ramcan daga shi sanya manzo Allah yuridu an yudkhilakum aljannata bi ubangijin ku yana nema ne ya sanya ku gidan aljanna da wannan ramcan da zaku bashi sai dai miye ramcan da zamu bawa ubangiji duk wani abin da zaka iya dauka ka bada fi sabilillahi kai wakafin shi ka taimaki dan uwanka kai kaza kai kaza dukkan shi wannan yana karkashin ramci wanda zaka bai wa ubangiji kuma ubangiji zai haskaka maka a duniyar ka ya ƙara yalwata maka haka bai ubangiji wannan abin da ka bada zaka girbe shi a can ubangiji shine abin da ka gawara yudha'ifuhu lahu ad'afan katira ubangiji ya lullumka maka shi linkin ba linkin abu bakiya ba shine masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati amwal masalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin amwalat sab'a sanabil duk abinda zaka bada fi sabilillahi kwaran da bino ne ka bada kana neman yardar ubangiji akan abinda ka bada to ka tabbata kamar ka bada zangarniya guda bakwai ce a cikin kowace zangarniya za a samu kwaya guda 100 kuma wallahi yudha'ifu liman yasha abu ɗaya lakan ɗan dabino ɗaya lakan ya koma maka 700 kuma ubangiji idan ya diba zuciyar ka ya ga awana hali ka bada ko mi kake nema akan abin da ka bada ubangiji yana iya lullumka maka iya abin da ya gada ba wannan gata ne na ubangiji sai dai kai cu duk lokacin da bawa za ya bada zaka gani shedanin shedanin yana kai ka bada muke ka za ta rage ka bada baya gode maka ba in ka bada ma in ka kaiwa ya baya zagin ka za ya shafa mai lahiya bar shi ya sha wahala haka ake ta shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana irin labari da ubangiji ya yi wa wanda ya bada wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalahu ma tunfiq yaminahu din yana ɗaya daga cikin abubuwa masu wahala game da zakatun yace mutumin da ya dauki wani abu wanda za a kiraye shi sadaka ya bada da hannun shi na dama hannun shi ta hagun bata san abinda ta bada ba saboda me saboda an sanya wa dan adam kullun abinda ya bada a yabe shi a gode ne sert yabon ko godiyar ba laifi bane ba idan ka gode za a kara maka kuma rai tana so a gode amma dai kuma ka bada ba tare da wani ya san da abin da ka bada ba ka bada kana mai neman ladan abin da ka bada a gun ubangiji idan ka bada rai ta san abin da ta bada wata rana shedanin ka yana iya rudar da kai kai gori akan abin da ka bada la tubdilu sadaqatukum bil manni wal adha kada ku lalata sadakar da kuka bada da gori da cutarwa kyale shi jiya ni na bashi wa kaza ba ni na mai gatawa ni na mai kaza ni na mai kaza kuma yanzu shi zai kewayo ya ringa cewa kaza a kaina to daga wanda ƙara yi ni to dan ma haka shedani yake so ya sanya adawa inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghda'a fil khamr wal maisir wa yusuddakum an dhikrillahi wa 'ala salati fa la antum muntahuna to shi ne nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana sakamakon bashin da ka bada sakamakon sadaqar da ka bada dan Allah sakamakon taimakon da kai ubangijin ka zai mai maka gurbin shi da gidan aljanna shi kuma ba wani gata da bawa yake nema a rayuwar shi sama da a ce mi ya shiga gidan aljanna fa man zuhsiha 'anil nar wa udkhila aljanna faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kuma duk wanda ubangiji ya datar da shi da shiga gidan aljanna to wannan shine ake kiran shi fawzul azim fawzul kabir fawzul mubin wannan shine abinda kowace rai take nema ta samu Allah ya tarda mu da samun wannan rabo babban rabo a hun ubangijin ku rabo mabayyani babban rabo babo rabo wanda yake mai girma a hun ubangijin ku yake cewa فإني إن أقرضت ربي قرضا يضمن لي ولصبية الدحضان معي الجنة يجي تيوا تو منزل الله إذا تند أني هير رمتي أبي والله رمتي شن أمزينا إذا ندو كرمتي نبي والله الله زي لا من تي من شجاجي رن الجنة دني دوّن أيارين يتأود أجي كرنت دحضها قال نعم insha Allah yace kwarai kwa kaga shiga gidan aljanna ai shine ai ubangiji yake bayyana mana wani gata da za'a wallazina amanu wattaba'tuhum zurriyyatuhum biimani alhaqna bihim zurriyyatuhum wama alatnahum min amali min shay kullu mar'in bima kasaba rahin indai zakai aikin kirki ubangijin kai ma amince maka da shiga gidan aljanna wallahi ka taba tunanin wai ubangiji zai raba ka da iyallanka wannan yaran da suke kasance maka horin cikin ka idan ka shiga gida horin cikin ka idan kana neba kana wahala kana tunanin kai ba don komai ba in aka kai musu su ma suka yi lotu riba ce a gare mu riba ce mu yi musu riba ce mu horanta musu rai wallahi ubangiji ba zai yi ba kasa a guyo ba sai ya hada ka da su a cikin gidan aljanna ma dama sun yi imani da Allah shi ne yake bayyanawa idan na bada waye mai bada ramcin da shi Abu Dahda Sabit shi ne mai bada ramcin yace haddani hadda wannan diyatawa ubangiji zai lamunce mana shiga gidan aljanna yace kwarai kwaya manzo Allah yace kwarai kwaya Sabit da kai da su dukan ku za a lamunce muku da shiga gidan aljanna shi sai ya kullum addini kullum alqur'ani yake yin har kullum akan mu yi kokari mu nisantar da iyallan mu da shiga gidan mutan jahannama ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha mala'ikatu ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ku yi kokari ya ku magidanta ku nisantar da iyallan ku da shiga mutan jahannama ya za a yi ka nisantar da iyallanka shiga gidan mutan jahannama shine dukkan wani umarni wanda ubangiji ya bada labarin a umarci iyalle su aikata kai kokari kai tsayin daka akan sai sun aikata su to wannan shine zai baka labarin idan Allah ya amshi ranka ya amshi ran su Allah ya hada ku a cikin gidan aljanna gobe kiyama ma dama za su bi ubangiji duk matsayin da ka kai a cikin gidan aljanna sai ubangiji ka sai ya hada ka da iyallanka idan Allah ya sanya ɗaya daga cikin ɗiyanka wata ta kai wani matsayi sama da matsayin da ka kai to wallahi ubangiji sai ya hada ku da ita idan Allah ya sa matarka ta kai Firdausi kai kana nan mataki na farko a cikin gidan aljanna ya sai ubangiji ya raba tsakanin ku wallahi albarkacin ka sai an kai ka can an kai ka can Firdausi kuma a can za ka wata ya a can Allah zai yi maka duk abin da zai yi maka da sauran matekunka na horon ina cikin gidan aljanna Allah da tarda mu ai da akwai kishi da ya tace a bar shi a can sai dai ubangiji ya yi gata yake cewa da za'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sulul mutaqabilin in dai za a shiga gidan aljanna wannan kishin sai an zare kuma su kuma waɗanda suke matsayin hurul ini kamar ma'aikata suke kasance mata saboda haskenta da kenta ba amma kwatanta shi ba da matan wanda suke hurul ini ita mai tai wahala tai aiki tai ta nema ta yi tukur anan rayuwar ta duniya ta sha wahala ta ga zani ta ga kuma ubangiji ya haushe ranta kuma a ce kuma a daidai ta tsakanin da hurul ini ai ka ga yi a ramar rayuwa da dan wannan za a yi mata abin da ba a yi wa wancan haurul ini ba kuma haurul ini da manzo Allah yake cewa da ɗaya za ta leƙo nan duniya wallahi tallahi ga dukkan wani masaraki ya bada duk abin da gare shi akan ya samu wannan matan da muna nan muna ta hauka akan ya za a same ta sai dai kuma Allah ghalib Allah mai iko ya hajjabe mana su zuwa lokacin da za mu isa can insha Allah suna nan suna ta bakin ciki da matan mu a nan rayuwar mu ta nan duniya saboda manzo Allah ya bayyana mana duk lokacin da magidanci matan shi za ta ƙare a rai to waccan tana cewa kallawa amma shi iso mana Allah ya datar da mu wallahi mu dage mu yi wa Allah yi mana gobe kiyama wallahi kuma duk wanda ya bi shi wallahi a nan duniya ba zai tabe ba a gobe kiyama ba zai tabe ba
wannan amana da zikiri bai da lawan ma'aikatan duka
duk wanda ya kawar da kansa akan ambaton ubangiji ga abin da ake so kai takiya wallahi a wannan rayuwa sai ka samu kuncin rayuwa kansa inda zaka sa kanka kansa me yake maka dadi
duk wani abin da zai zo ka rasa yayi ha ta aikan mu wajahance shi
da cewa kuma gobe kiyama za mu tayar da kai rayuwar iyakunci rayuwa ta kunci
wana shiru yawmal qiyamati a'ma za tayar da shi makahu a gobe kiyama Allah kiyaye wallahi salama dan adam shine yabo ubangi shi wallahi rashin aminci da wahalhalar rayuwar duniya shine kimbin ubangi shi Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu ya datar da mu duk abinda zamu gani na shari'a duk abinda zaka gani kana yi na daga biyayya game da ubangiji wallahi ba wayan ka bane ba dabaraka bace ba wannan morewa ce ta ubangiji da ya hore mana mu samu kanmu a cikin wannan al'amar yake cewa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah mu ma hudu mu kai ba wancan da kake ganin shi yana ta alfasha yana ta imasha ashi shi ma hawa wai ba wai ubangijin shi ya kishi bane ba kai da kaga wannan ba wai ubangijin ka ya wannan in maka bane ba shine kurum ubangijin shari'a ce wanda ubangiji ya shirye mu da ita shi sun ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kullun a cikin sujudin shi yana roƙon ubangiji ya tabbatar da zace shi akan biye shi tabbatar da zace shi akan addinin shi Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik aw tadwa ala dinik saboda zakatan bayo suna tsankanin yatsotsi guda biyu na ubangiji yana jijjiga su yanda ya ga dama Allah san ya kullu idan aka juya a bada bypass a bada fasin wanda yake mai kyau wanda imani kullun zai ya ƙara da goma a cikin zakatan mu kuma ya kashe mu da imani a cikin zakatan yake cewa fanawulni yadak ya manzo Allah ka bani hannayenka fanawalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi hannun shi fa kala sai yake cewa inna li haqiqataina ya manzo Allah ina da wa'ansu dan ake guda biyu ihdahuma bisafila eh tana can gangare wal ukhra bil aliya dai kuma a tudu take ai mun san yanda misalan gona ko garka take an san yanda ta gangare take badawa akan yanda ta tudu take badawa yake cewa to garka guda biyu gare shi dai a gangare dai akan tudu yake cewa wallahi la amliku bayrihi gari da yahi ma ya manzo Allah wallahi banni da wata dukiya wanda na mallaka a matsayina ko wanda na mallaka in ba su wannan garakin guda biyu ba wanda take gangare da wanda take kan tudu قد جعلتهما قرضا لله تعالى yake cewa dukkan wannan duketawa ko wannan garaken na guda biyu dukkan su na bada sirrance ga Allah mu madaukakin sarki ka gani ya dauke ta da zahiri kurum mun bada gaba gani kurum ba dai Allah bane ba mun bashi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai sai manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi sai yake cewa ich al ihdahuma lillah sabit abinda za a yi ka sanya daya dan Allah ka bada ta rabce dan Allah wal ukhra da'aha ma'ishatan laka wal iyali dai kuma ka barta ta kasance abinda za ku rayu ne da ita da kai da iyalanka kinai kasance kana da wani source wanda zaka ringa samu abinda zaka ci ba zaka ci kai bara ba zaka kai ka nemi wani ba zaka kai ka ringa wani kwadon gogo ko wata sana'a wanda baka saba yin ta ba kenan wannan garaken guda biyu tunda Allah ya kaddara guda biyu gare ka to ka sanya ɗaya dan Allah ɗaya kuma karaye da ita qala sai yake cewa fa ushiruka ya rasulullah manzo Allah ka sheda an qad ja'altu khayrukum lillah ta'ala lalle na sanya mafi alkhairu gunakaina guda biyun nan ga Allah madaukakin sarki kenan ba wai wanda ban na san ba ko wanda babu amfani tunda an ce ɗaya in rike ta in rayu da ita ɗaya kuma in bada dan Allah to bari in bada wanda ban na samun amfani da yawa da ita yace a'a mafi alkhairin garaken nawa wanda ta yi kawo amfani na bada ta ramce ne ga Allah mu madaukakin sarki wa huwa halidun fiya 600 nakhla gona ce wanda ko garka ce wanda take da ƴaƴan dabino ko uwayen dabino guda 600 qala idan yujziyaka Allah bihi aljanna kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to Allah zai saka ka maka gidan aljanna amce yayi ko bai ba amce yayi kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me zai saka ka yarwa ce Allah ya nema ka bashi ya baka ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum dukiyoyinsu
kawunansu suka baiwa Allah akan ni akan ayisi da sayarwa mun baka ka ba mu me da makasuwa ka bani ne in baka bani manda in baka gishiri to mun baka ubangiji mun baka kawunan mu mun baka dukiyoyin mu akan ubangiji ka ba mu gidan aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fi at-taurati wal-injil wal-qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi ba'ikum alladhi bay'tum bih wannan alƙawari ne tantantan da a cikin at-taura da injila kuma duk wanda ya cika alƙawarin shi Allah sai ya cika mai alƙawarin shi dan haka ku yi albishir akan wannan sayarwa da kuka yi tsakanin ku da ku da ubangiji duk abin da ka bada to kada ka taba tunanin ka bada shi ne wai haka in dai ka bada kana neman yardar ubangiji akan abin da ka bada to ka tabbata Allah zai lamunce maka da shiga gidan aljanna kada ka taba rena abin da ka bada kada ka taba rena aikin alkhairi wanda zaka yi in dai zaka yi shi da ikhlasi to ka tabbata wallahi tallahi ubangiji yana iya baka abinda baka taba tunanin za a yi za a baka ba malaika magani mata ce wadda taji tausayin kare kawuwa taji tausayin kare Allah bai ga bayan lahin da kake aikatawa ba ya lamunce mata shiga gidan aljanna haka kada ka taba rena zunubi da zaka zaka aikata in ya yake وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم كنا تنانين كاي با komai bane ba dan zage shi ne bane fa kai kana tunanin kai dan barin bakin gida na ne kurum na dan kara dan taki daya kana tunanin ba komai bane ba amma dai abun ubangiji ba huwa inda Allah ya asu abin da wani yake girma kada ka taba rena abubuwan da guda lahin da zaka aikata aikin alkhairi da zaka yi wa ubangiji Allah ya tar da mu Allah ya kiyaye mu ya tabbatar da mu akan sunnar shi kuma ya kashe mu akan ita lokaci ya ja zan ta tsaya a nan insha Allah abin da muka karanta ne ya Allah ya ba mu shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mai iyaye mu da kakannin mu da malaman mu Allah sai ya aljanna ta ce muku wasu ita ce muku wani bukatun mu da alkhairi Allah ya biya mana abin da ba iya ba kuma Allah ya iya mana yan uwa da abin da arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki zuriya mu da abin da ubangiji ya arzuta mu da shi muna fatan Allah ya sanya albarka a ciki Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk